Sashen Hausa da muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilo Hashim Gumel. Muka yi farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewa wasu talakawa sun samu kuɗin zakka da kayan masarufi a ƙaramin hukumar Ilela a jihar Sokoton Najeriya. Muna kuma dauke da maimaicin shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar. Akwai kuma shirin sharhin jaridun kasar Kamaru da wasu sakonni da kuka aika mana. Akwai kuma nasihar watan Ramadana, amma duk sai bayan an gama jin labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa sama da mutane miliyan 7 ne ke mutuwa a duk shekara sanadin matsalolin da suka danganci shan taba sigari, kuma tana kawo koma baya ga tattalin arzikin ƙasashe. Yau ranar 31 ga watan Mayu rana ce da aka keɓe domin yaƙi da shan taba sigari a duniya. Saboda haka hukumar lafiya ta duniya ta kira ga gwamnatoci da su ɗauki ƙwararren matakan shawo kan matsalar shan tabar sigari domin kare lafiyar mutane da kuma tattalin arzikin ƙasashen. Hukumar WHO wadda ta bayyana taba sigari a matsayin barazana ga ci gaba, baya ga kashe sama da mutane miliyan 7 a duk shekara, wani kiyasi da aka ya nuna cewa a kowace shekara taba na cin kuɗi har dala triliyan 1.4. Duk da matakan shawo kan matsalar taba sigari, rahoton da WHO ta fitar na yawan mutanen da suke mutuwa daga cututtukan da suka shafi taba sigari, yawancinsu mutanen da suka daɗe ne suna shan tabar, kuma zai ɗauki lokaci kafin matakan da za a ɗauka su fara aiki.
Shugaban hukumar Amurka Donald Trump ya ce jama'ar Rasha suna yi wa Amurka dariya saboda ƙara zafafa bincike kan zargin katsalanda da Moscow ta yi a zaɓen Amurka da aka yi a bara, wanda ya ce 'yan hamayya na jam'iyyar Democrat ne suke fakewa da hakan domin su bayyana faɗuwarsu a zaɓen shugaban ƙasar Amurka da suka yi. A furucinsa jiya Talata ta kafar Twitter, Trump ya ce bayanai kan bincike na dangantaka tsakanin kwamitin kamfen ɗinsa da jama'ar Rasha da zaman taimaka masa ya ci zaɓe yanzu ya mamaye kafofin yaɗa labarai na ƙarya. Kalaman da yake amfani da su kenan wajen kiran kafofin yaɗa labaran Amurka. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, wacce Trump ya kaɗa a zaɓen, ta ɗora laifin faɗuwar zaɓen kan katsalanda da Rasha ta yi a zaɓen. Ma'aikatar shari'a ta gwamnatin Trump ce ta naɗa mai bincike na musamman da zai binciki ko akwai alaƙa tsakanin kwamitin zaɓen Trump da ƙasar Rasha. Yawancin kwamitocin da ke bincike a kan batun suna ci gaba da ayyukansu domin zaƙulo gaskiya.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ta samu nasarar gwajin na'urar kakkaɓo makamai masu linzami na farko da ta taɓa yi. Gwajin da ma'aikatar ta yi na jiya Talata ta harba wasu makamai masu linzami biyu. Na farkon an harba makami mai linzami mai cin dogon zango daga wani ƙaramin tsibiri a yankin Pacific. Na biyun kuma an harba shi daga sansanin mayakan sama na Vandenberg da ke jihar California. An samu nasarar daƙile makaman da aka harba na biyu. Shi kuma na farkon an kakkaɓo shi ne daga sararin samaniya ta saman teku. Jami'an Pentagon sun kwatanta gwajin da cewa tamkar harsashi ne aka harba ya harba wani harsashin. An dai ƙirƙiro wannan fasaha ne domin kare ƙasar Amurka daga barazanar Koriya ta Arewa na kaiwa Amurkar harin makamai masu linzami. Tun farko a jiya Talata ne Koriya ta Arewa ta ayyana samun nasarar gwajin makamai masu linzami na baya-bayan nan da ta yi.
A jiya Talata ne wata kotun soja a Sudan ta Kudu ta fara shari'ar wasu mutane 20 da aka zarga da laifukan kisa da fyaɗe a wani hari da aka kai a kan wasu wato masu aikin agaji na ƙasa da ƙasa a shekarar da ta gabata. An gurfanar da sojoji 13 daga cikin waɗanda ake zargi gaban kotu. Baki ɗayansu suna sanye da kayan soji. domin su saurari laifuka da ake tuhuma su da su, wanda kuma suka hada da kisa da fiyade da gallazawa da kuma satar kayayyaki a lokacin da aka kai hari a watan Yuli da ya gabata akan wani hotel a babban birnin Sudan ta Kudu. Babban lauyan sojoji mai gabatar da kara ya ce duk wanda aka same shi da laifi zai iya fuskantar hukuncin kisa. An dai fara shari'an ne a sansanin soja na Giyade dake a birnin Juba. Hudu daga cikin waɗanda ake zargan suna sanye da kayan sojoji dake gadin shugaban ƙasa ne. Mai gabatar da kara Kanal Abubakar Muhammad Ramdan ya nemi wato manajan hotel din da aka kaiwa hari ya bayyana abin da suka faru a ranar 11 ga watan Yuli. Michael Woodward ya ce sojoji 50 zuwa 10 ne cikin motocin irin na yaki suka karya kofar hotel din suka shiga bayan da suka fi karfin ɗan tsaron hotel. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Sarkin Musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar da gwamnan jihar Sokoto Aminu Wazir Tambuwal sun jagoranci wani taron raba kudin zakka da kayan masarufi ga marasa iko a karamin hukumar Ilela a jihar Sokoto Najeriya. Wakilinmu a birnin Kwani Haruna Mamman Bako ya yi tattaki zuwa makwabciya Najeriya don dauko mana labari.
A garin Ilela local government na jihar Sokoto tarayyar Najeriya, mai alfarma Sarkin Musulmi Sa'ad Abubakar da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal tare da halartar shugaban gundumar birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar da sarakunan gargajiya na Ilela local government na birnin Kwani da na garintawa da dimbin al'ummar Ilela local government aka gudanar da bikin kaddamar da zakka ta wakafi domin tallafa marasa galihu da naira 5,000 zuwa naira 30,000 kowanne mutum daya da buhuhuwan hatsi da atahinne da shinkafa da shaddodi da itatuwa domin shibkawa. Mai martaba Sarkin Ilela Alhaji Tukur Abdulrahman ya yi mana karin bayani jim kadan bayan kammala wannan bikin.
Ina ganin jama'a masu yi rawar gani don mun tara abin da muka raba, an muka aje don za a tara a ba mutane buhuwa masu cikakki na gero guda 117 su an katana da za a raba mu bayan Allah. Zodan ga nan za a ba mutum 117 za a ba, kowa ne za a ba shi. Sannan tojan abin ganci maka cikin gundumar mu mun tara kusan heda dame 4,600 wanda za a koma a raba a ba talakawa mabukata waɗanda a cikin ƙauyuka.
A nasa ɓangaren mai alfarma Sarkin Musulmi Sa'ad Abubakar ya jinjina ma dukkan waɗanda ke kawo nasu ƙoƙari a cikin wannan aikin na tallafa ma marasa galihu ta hanyar ba da zakka da wakafi.
Muna ƙara gode ma gwamna da makarabayansa da dagewa ganin cewa wannan aikin ya ci gaba, kuma ma yana ƙara bunƙasa domin ƴan uwanmu marasa galihu su ƙara samu rayuwa mai sauƙi, kuma musamman a cikin wannan wata mai albarka mai alfarma.
Shi ko mai girma gwamnan jihar Sokoto cewa da Aminu Waziri Tambuwal ya ce za su ci gaba da bada nasu kokari domin a ƙara tallafa ma marasa galihu.
Bamu gaza ba, muna nan muna iya cikin kokarin mu na ganin cewa duk gudunmuwar da ya kamata mu bayar a matsayin mu na gwamnati da mu da kuma ƙananan hukumomi, muna nan muna bada waɗannan gudunmuwa don a tabbatar da cewa al'ummar jihar Sokoto musamman masu bukata sun samu sauƙin rayuwa.
Shi ko shugaban gundumar birnin Kwani da ya wakilci gwamnan jihar Tawa ta Jamhuriyar Nijar da ke iyaka da jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya ce wannan aikin tallafa ma marasa galihu ta hanyar zakka da wakafi ayyuka ne masu kyau a irin wannan lokaci na watan azumi.
Wannan taro suna da babban muhimmanci, kuma a yi su cikin lokaci, a yi su cikin wata mai albarka. Muna fata a samu lada cikin wannan taro wanda an kai.
Daga nan sai Aminu Waziri Tambuwal gwamnan jihar Sokoto ya kaddamar da bada tallafin ga marasa galihu.
Ga wannan tallafi da aka samu da shugaban hukuma ta zakka da wakafi ta wannan jihar Kano, muna fatan za a yi amfani da shi wurin buɗe baki, kuma da fatan a yi ma ƙasa addu'a da kuma shugabannin wannan ƙasa. Suka ita mangoro a lokacin da kuma ta Makka kuma ga laila 2000 ga abubuwan shinkawa guda biyu. Allah ya sa albarka.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Kai sarkin musulmi Muhammad Sa'adu ya gane hadu don Abubakar. Alhamdulillah mun gode Allah kai ne sarki na ashirin a birni daular Usmaniya gaba dai kai a babban.
To madalla a gaida Haruna Bako. To yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar faifai. Wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga sashen sanarwar na Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 3:12 na dare kenan a nan Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda masu sauraron mu suka fahimta, akwai tsari na yadda muke gabatar da wannan shiri na cike da gaskiya. Wato idan akwai wanda yake kukar an zalumce shi, mukan ba shi dama ya shigo ya bayyana kukarsa baki daya ba tare da mun katse masa ba, domin mu fahimci abin da yake damun sa. Bayan ya gama sai mu ji ta bakin hukuma ko kuma mutumin da ake zargi. A kusan kowane lokaci idan har akwai hanya, mukan tuntubi bangaren da ake zargi mu sheda musu irin zargin da ake domin mu ji ta bakin su tun kafin mu fara sanya shiri akan batun, wato kafin mu fara jin ta bakin wanda yake zargin an zalunce shi. Haka kotuna suke yi a kowace ƙasa ta duniya, su ji ta bakin wanda ya kai ƙara, sannan su ji ta bakin wanda aka kai ƙara. Wannan ba wai yana nufin cewar ba za a ji ƙarar mutum bane idan har wanda ake ƙarar ya yanke shawarar cewa shi ba zai ce komai ba, to amma dai akan ba shi damar hakan. A watan Fabrairu na wannan shekara mun gabatar da batun Malam Lawal Abubakar, wanda ya zargin cewar wani ɗan kwangila wanda ya fi shi ƙarfi da kuma sanin mutane musamman alƙalai ya ƙwace masa gidansa na gado a unguwar Maitama a cikin Abuja. A bayan da muka ji ta bakinsa, mun nemi jin ta bakin mutumin da yake zargi, wato Idris Othman, wanda wato ba mu same shi ba sai daga baya ya turo mana takarda ta hannun wani lauyansa cewar ba a yi masa adalci ba. Muka ce to ai faduwa ta zo daidai da zama, domin kuwa ai dama mun neme shi kan ya amsa batutuwan da shi Malam Lawal Abubakar ya faɗa a cikin shirin. Mun yi ta kai da kawowa kan ya yi magana, to amma hakan dai bai yiwu ba. Ga tattaunawar da shi lauyan Idris Othman ya yi da Nasiru Adamu Alhikaya kan wannan batun.
Muryar Amurka ta nemi zantawa da Idris ɗin ta hanyar lauyansa Barista Adeyemo, wanda ya tura wasiƙar ta Idris da ke nuna damuwa cewa an yi shiri ba tare da jin ta bakin Idris ɗin ba. Shirin ciki da gaskiya yana da tsarin bin lamura daki-daki. Da haka muka tuntubi lauyan Idris Othman don neman mai gidan nasa ya ba da bayanin labari ta ɓangarensa. Ga fassarar zantawa ta wayar tarho ta farko da lauyan.
Barista Adeyemo, what do you think will happen?
Until I hear from him, latest I should hear from him tomorrow, sir.
But well, is he in Abuja or he traveled out?
I think he is in Abuja. I cannot be sure. We sent it to his office.
Barista Ademo shin yanzu me kike ganin zai faru ne? Ah, sai na ji daga gare shi. Ina jin zuwa gobe zan samu bayani daga wajen sa, inji Ademo. A wannan zanta tun mako biyu da suka wuce kenan. Na saki tambayar sa shin yana Abuja ne ko yayi tafiya zuwa Ketare. Ademo yace yana jin yana Abuja amma ba zai tabbatar ba. Sai ya aika masa bayani zuwa ofishin sa.
We got all the papers, we went through them, and we really supposed to give him a fair hearing.
Yes, yes, yes.
We will do
our best to prevail on him.
Na ce Ademo mun ga takardun da suka aiko ko mun karanta su da haka zamu ba su dama kamar yadda kaidar shirin take su faɗi labari na bangaren su. Ademo ce haka ne kuma za su yi dimmi yawa wajen samu Idris din don yi magana amma ba zai yi a yau ba.
All right, to really take his own response or rather reaction on that.
All right, sir. I will let him know, sir. Yes.
All right, okay.
Thank you, sir.
To gashi da masa mun shirya don bashi damar yin magana don jin ta bakin sa. Ademo a wacce zantawa ta mako biyu da suka wuce, yace zai yi wa Idris magana kuma ya gode da wannan dama. Wannan zantawar dai bata yiwu ba. Da haka na saki bugawa barista Ademo waya don jin irin matakan da ya dauka a matsayin sa na lawyer ga Idris Osman.
Hello sir.
Ah, barista.
Yes sir.
I can hear you very well.
Yes, sir. How was it? Oh, you are still with him?
Yeah. I'm around, barista.
Okay, sir.
I
contacted my principal, my boss.
Okay.
Because he was outside of the country.
Hello?
Now, I spoke with my boss.
Okay.
Who was outside of the country.
Okay. Yeah, it's trouble.
Yes.
Hello, ranke dade inji Ademo. Ya tambaye ni shin ina nan ko nayi tafiya. Nace masa ina nan. Daga nan ya ci gaba da cewa ya zanta da mai gidansa wanda ya yi tafiya kasashen waje.
Should write us a letter requesting our client's presence to make it official. That is I know you will not like this, but you know I'm a man under authority. I'm under orders.
What is he trying to say? That we write him a letter?
Yes, he said since we wrote, then inviting us to should have been by way of a letter or by way of something written to say come forward and state your own side too.
Inda yace mai gidan nasa Idris Osman ya buƙaci muryar Amurka ta rubuta masa takarda a rubuce ta buƙatar ya zo ya mayar da martani don lamarin ya gudana a hukumance. Amma na san ba za ku so hakan ba, sai dai ku sani ni dai an bani umarni ne. Wato tamkar ni dan aika ne. Nan na shigo na tambaya Ademo kana nufin ya ce mu rubuta masa wasiƙa? Eh, wasiƙa ta gayyatar mu ta hanyar rubutu ko buga hatimi a jikin takarda ku ce kuna gayyatar mu zo mu faɗi bangaren mu kan batun. Wannan shine umarnin da ya bani inji Ademo.
That is the instructions I received from him, sir.
Well, you said that your own man is supposed to understand he is the one who complained to us.
Yes,
let me tell you something, sir.
Sai na ce Ademo ka sani mutuminka shi ya rubuta mana takarda ya korafi don haka muke bashi wannan damar. Na sani inji Ademo. Abun ba daga wajena ba ne. Ni a shirye nake na yi aiki da abun da kuka faɗa. Bayan duk mun shaida masa na koma gida mai gidan na ya kira ni ta waya yake bani wannan umarnin. Ni na fahimta amma wannan umarni ne fa daga mai gidana.
Well, what we are trying
to say? I can only just appeal to you to not be angry or annoyed. But you know, when you are working under somebody, you are bound to carry out their instructions.
Yes, but he's supposed to understand that this is really not necessary.
At all.
Yes,
all.
Telling you that this is not necessary and you will not...
Yeah, I know it is not.
Yeah,
not
at all, because he has written a letter to Washington and they asked me to talk to him. And Washington has never written a letter to anybody in that nature.
You're
supposed to tell him this, that we have never written any letter of that nature.
So, it's okay, sir. I will let him know.
Ba dan mai gidan nan nawa ba, da zan yi amfani da gayyatar baki da kuka bamu don wannan zantawar. Amma mai gidana ya ce sai ku rubuta ku gayyace mu. Ina fata ba za ku yi fishi ba, don ka san in mutum yana aiki ƙarƙashin wani, sai ya riƙa aiwatar da umarnin mutumin. nan take nace ka san wannan umarni bai zama wajibi ba ko ba lalle bane. Adeyemo yace ya sani Samson hakan ma bai zama wajibi ba in ji shi. Na sake tunawa Adeyemo cewa sun suka rubuta wa headquarter muryar Amurka wasiƙa don samun wannan damar, kuma muryar Amurka bata taba rubuta wata wasiƙa ma irin wannan nau'i ba. Da aka kashe da masa, ba mu taba rubuta wata wasiƙa mai irin wannan nau'i ga kowa ba. Adeyemo yace zai sheda masa.
Because he only directed me to really meet him and talk to him.
So that
I will take his own side of the story.
Yes, please.
This is international. This is international organization. Is not a local.
Yes.
Is not a good.
Yes, effort. I understand, really. Sir. I understand, sir.
We
are interested in taking our own side of the case, and I will get across to you on that, sir.
Okay.
But in the meantime, permit me to relay this to my boss.
Yes, just do that. All right.
Yes, sir. Yes,
okay,
sir.
Okay.
Thank you, sir.
Na ƙara shaida masa shugabannin muryar Amurka suka turo ni na zanta da Idris don ya bada nasa ba'asi, kuma ya sani wannan tashar rediyo ta duniya ce, ba kamar wata ƙaramar kafar yaɗa labaru ce ta cikin Abuja ba. Adeyemo ya ce haka ne, kuma suna sha'awar bada nasu ba'azin, amma yana son in bashi dama ya shaida wa mai gidansa wannan bayani, daga nan zai sanar da ni halin da ake ciki. Mako guda kenan da wancan bayani. Har yanzu ba waya ko wani bayani daga barista a rediyo.
Lauyan Idris Othman kenan a VOA. Doka ce a gare mu akan muji daga kowane bangare, kuma mun gabatar da wannan tattaunawa da lauyan ne domin kawar da shakku akan wannan batun. A shirin mu na gaba za mu ji abin da ya faru ga iyalan Alhaji Kaila Galadiman Kwarko bayan da wannan fili na ciki da gaskiya ya gabatar da shiri kan rushe musu gida da aka yi a Gwaram da ke jihar Jigawa. A kasance lafiya.
Madalla, yanzu kuma mun kai ga sharhin jaridun ƙasar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel tarihin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Allah ta labarta mana cewar maharan Boko Haram sun saka waɗansu ‘yan mata guda hudu masu sunaye kamar haka: Danje Ismail, ‘yar shekaru 16, da Kalau Muhammad, ‘yar shekaru 15, Aishatu Liman Yakubu, ‘yar shekaru 14, Kalau Umaru, ‘yar shekaru 13. Maharan na Boko Haram sun sako su ne a cikin daren 24 zuwa 25 ga wannan watan da muke ciki. Yanzu haka dai suna a can ƙasar tarayyar Najeriya. Sai kuma jaridan Integration anda ita ma ta rawaito mana cewar bankin Beyak na ƙasashen nahiyar Afirka ta tsakiya yanzu dai ba shi da isassun kuɗaɗe wanda zai gudanar da harkokinsa. Sai jaridan Independent anda ita ma ta hango mana cewar kamfanin jirgin sama na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Kamerko gwamnatin ƙasar tana ƙoƙarin sayar da shi ga kamfanin jirgin sama na ƙasar Ethiopia. Sai jaridan Nouvelle Expression anda ita ma ta bayyana mana cewar matsalar hatsarin jirgin kasa na kasar Jamhuriyar Kamaru yana neman ya jawo kace na ce tsakanin babban dan kasuwan kasar Faransa Bolloré wanda ya shekaru 25 yana tafiyar da kamfanin tsakanin sa da shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya, cewar kwamitin da aka kafa domin su gano hatsarin da ya lakume rayukan mutane 300 kamfanin ne ba shi da gaskiya, amma Bolloré yayi watsi da hakan. Jaridan The Star ta binciko mana cewar shugaban kungiyar lauyoyin bangaren 'yan awaren Ingilishin kasar Barista Ben Muna yana zargin gwamnatin Musta Biya da neman kawo yakin basasa a cikin kabilun bangaren na Ingilishi. Jaridan The Post kuma ta ce jagoran 'yan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru ni John Furundi ya ayyana cewar zai lashe zaben shugaban kasa da za a gudanar a shekarar 2018. Jaridan Kalara kuma ta binciko mana cewar Director General na hukumar masu kula da rarar kudaden ma'aikatan gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru CMPS yana hanyar fadawa gidan yari na birnin Yaounde. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Le Metayou ta ayyana mana cewar uwar gidan shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Chantal Biya ita ce za ta zamanto Director General na gangamin kamfanin din neman zaben shugaban kasar da za a gudanar a shekarar 2018. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
sai sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana bisu zaka auren Hausa ɗan albasa Nigeria. Ina so in yi amfani da wannan dama duka gudana ta musamman ga musulman Nigeria da Allah ya kawo na lokacin azumin watan Ramadan. Da fatan Allah ka ba shi musulman Nigeria Muhammadu Buhari lafiya, Allah ka mai shi da lafiya. Sannan kuma ina so in yi amfani da wannan dama min gudana ta musamman ga gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Matsari. Alƙawarin da duka ga sun ya halatta ka mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya America. Mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma. Sashen Hausa na murya America, ina so in ba da ra'ayina akan masu ba fitika akan into yankin Niger Delta ko kuma yan Biafra. To suna da cewa Najeriya dukkan ta kasa ɗaya ce, kuma uwa ɗaya uba ɗaya muke, saboda haka ba wani bambancin ra'ayi tsakanin mu. Saboda haka ina kira gare su da su yi tatsantsan akan abubuwan da suke yi, saboda duk wanda ya taka doka dole toka ta yi aikin ta akan shi. Nagode sashen Hausa na murya America, mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma, jihar Kebbi a tarayyar Najeriya.
Cika shekara 50 da neman yankin Biafra da suke yau cikawa suke murna. Wato ina ba su shawara kan cewa su yi haƙuri su lura da abin da ya faru da Sudan ta Kudu da suka ɓalle daga cikin Sudan. Sake zaman lafiya ya jajire su.
To madalla, yanzu kuma sai nasiha ta watan Ramadan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سننا أبو بكر عمر كدالو دغنا منا واتم بيار ونا جماعة الإذاعة بجواي كنت السنة جهر نيجا لكن فرنون رمضان فالله تنا ديوا لكن فرنون رمضان الله سلسة أمبتا أما كأن لكي كنسو شيني أكن أورشي أن أبو دي watan gidan aljanna a rufe kofofin wuta. Sannan ayyukan da kake yanzu na fili da mutum ke yi kafin Ramadan a bashi na da goma, to ɗan Ramadan ne sai a linka masa. Shiryar da mutum ke yi a lokacin kafin Ramadan a bashi na da lokacin Ramadan ne sai a linka masa. Daga cikin babban falala kuma shi sabbin suke fatan Allah na Ramadan, saboda me a duk kowane dare hadisi ya tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kamfaci mutane akalla dubabin mutane a basu aljanna, a yafe musu daga azaba, a basu rahmatar Ubangiji. Kowane dare akan irin wannan, idan dare ya zo na ƙarshe Allah ka ce mala'iku ku kida lissafa inda na gafarta mu daga watan wuta zuwa aljanna. In aka lissafa adadin su, in sun kai biliyan nawa ne, sai Allah ce akwai sauran cikin bayina, a ce ya Allah akwai sauran cikin bayinka, sai ce a ƙara ɗebo irin wa'annan kuma a ƙara basu. A shi Ramadan abu ne mai falla sosai, wanda yake wannan yana da kyau duk musulmi ya ga wannan wata ya fara yin farin ciki da ganin wannan watan, saboda wata ne wanda ake gafartawa da yawa gafara da suke. Ina fata Allah shi gafarta mana kuma kan ayyukanmu ya samu dace a cikin wannan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, babban hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargadin cewa sama da mutane miliyan 7 ne ke mutuwa a duk shekara sanadin matsalolin da suka danganci shan taba sigari, kuma tana kawo koma baya ga tattalin arzikin kasashe. Yau ranar 31 ga watan Mayu rana ce da aka keɓe domin yaƙi da shan taba sigari a duniya. Saboda haka hukumar lafiya ta duniya ta yi kira ga gwamnatoci da su ɗauki ƙwararren matakan shawo kan matsalar shan taba sigari domin kare lafiyar mutane da kuma tattalin arzikin ƙasashe. Shugaba Donald Trump ya ce jami'an Rasha suna yi wa Amurka dariya saboda ƙara zafa bincike akan zargin katsa London da Moscow ta yi a zaben Amurka da aka yi bara, wanda ya ce 'yan hamayya na jam'iyyar Democrat ne suke fakewa da haka domin su bayyana faɗuwar zaben shugaban Amurka da suka yi. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ta samu nasarar gwajin na'urar kakkaɓo makamai masu linzami na farko da ta taɓa yi. A gwajin da ma'aikatar ta yi a jiya Talata, ta harba wasu makamai masu linzami biyu.
Duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokaci. Sai kuma da la'asar za ku yi wasu abokan aiki mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Sarfilu Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin na wannan lokacin, da wanda ya bada umarni Malam Sidi, da kuma injiniyan mu na wannan safiya wato Mr. Charles Mabaya, kuma ƙeri ne daga nan Washington DC nake sallama. A huta lafiya.